أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu dama da iko na dawowa a daidai wannan lokaci namu mai albarka a wannan radio tamu ta Al-Huda Zandar, domin gabatar da shirinmu wanda aka saba mai taken addini wal akhlaq, wato addini da halaye, wanda mai shiryawa ɗaya daga cikin ƴan uwanku Abdullah Muhammad Usman. ‘Yan uwa musulmai, wannan karatu yana gabata a duk ranar Laraba a daidai wannan lokaci mai albarka a wannan radio ta Al-Huda, wanda kusan yau za mu ɗauki darasi na uku daga cikin mafiya halaye kyaukyawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A yau muna 23 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira tana da 1441, wanda ya yi daidai da 20 ga watan Nuwambar, watan 11/2019. ‘Yan uwa musulmai, muna tabbatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta’ala wanda ya zaɓar mana addinin musulunci a matsayin addini, wanda kuma ta hanyar wannan addini muke fahimtar menene ake kira da rayuwa karan kanta. Don haka ‘yan uwa masu daraja, darasi guda biyu wanda suka gabata a game da halaye mafiya kyawu, na farko mun ɗauki daga cikin mafiya halaye kyaukyawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne amana, wanda kuma amanan nan tana ɗaya daga cikin abubuwan da addinin musulunci ya karantar da al’umma. Wallahi, duk lokacin da al’umma ta wohinta da amana, ya zamanto al’umman nan babu ruwanta da kulawa da amana, to wannan al’umma babu alkhairi a tare da ita. Don haka ‘yan uwa masu daraja, a yau ƙarƙashin shirin namu addini wal akhlaq, muna tare da wani hali mafi kyawo wanda addinin musulunci yake karantar da mu, shi ne as-sabr, wato yin haƙuri. As-sabr, malamai suka ce kalma ce ta Larabci wanda tana da ma'anar naqidul jaza, wato akasi na gazawa. Idan an ce wane yana da haƙuri, wane yana da juriya, to wato ana nihin wane baya da gazawa. Larabawa suke cewa sabara yasbiru sabran wa aslu sabr ma'anahu alhabs, in aka ce haƙuri shine kamewa, wato bawa ya kame kanshi game da dukkan abun da ya kamata, imma a shari'ance imma a rayuwanci. Kullu man habasa shay'an faqad sabarahu, wato duk mutumin da ya kiyaye wani abu ya rike shi, da larabci ana cewa sabaru, wanda kuma yana daga cikin ma'anar shi shi wannan as-sabar. Malumai suke cewa hafsun nafsu anil jaza, idan an ce haƙuri shine kame zuciya game da gazawa ko game da rauni, wanda wannan shine ma'anar shi a halshe na larabci. ‘Yan uwa musulmai, da za mu koma a shari'ance, ko in ce a wurin malamai, me ake nihi da as-sabar, wato haƙuri? Sai malamai suka ce hafsun nafsi an maharimillah, in an ce haƙuri shine kame kai game da dukkan abubuwan da Allahu subhanahu wa ta'ala ya haramta, wa hafsuha ala fara'idihi, kuma bawa ya zamanto ya kame kanshi game da dokokin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shara'anta, wa hafsuha anit tasakhut wa shikayati li aqdari, kuma kayi kokari ka kare kanka, ka rike zuciyarka, kar ka fada hushin Allah, haka kuma kar ka zamanto mai yawan jaje game da kaddara ta Allah madaukakin sarki a game da rayuwarka. Wannan shine ake kira da as-sabaru a wurin malamai. Wasu daga cikin malaman suke cewa idan an ce as-sabr ma'anahu tarku shakwa min alamil balwa, shine mutun ya bar yawan jaje wajen radadin musiba da jarrabawa, li ghairillahi ila llahi, ga wani Allah zuwa ga Allah madaukakin sarki, wato dukkan abin da zai same ka ya zamanto ba ka da wanda zaka jajanta mishi face Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka rike zuciyarka, ka kame ta game da dukkan abin da zai same ka na rayuwa. In ya zamanto kana kiyaye zuciyarka game da abin da ya same ka, sai ka jajanta ma Ubangijinka, to insha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki zai yaye maka dukkan matsalolinka. Shehu Malami Ibn al-Qayyim yake faɗa game da ta'arifin wannan kalima ta as-sabar, wato yin haƙuri. Yace idan an ce as-sabar huwa thabatul qalb ala al-ahkam al-qadariyyah wa shar'iyyah, shine zuciya ta dan adam ta tabbata a game da dukkan hukumce-hukumcen da Allah madaukakin sarki ya kadarta mata, da kuma abubuwan da Allahu subhanahu wa ta'ala ya shara'anta. Wato wajibi ne mutum musulmi ya tabbatar da zuciyar shi, ya yarda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kaddara a kaina, wannan kaddara imma ya zamanto ta rayuwa ce, imma ya zamanto ta shari'a, wanda wannan shine ake kira da as-sabar a larabci. Da haka ‘yan uwa musulmai, lalle wannan haƙuri addinin musulunci yana kwaɗaitar da mu a wurare masu yawa game da yin haƙuri a rayuwar duniya, yin haƙuri game da addini, yin haƙuri game da zamantakewa domin samun rayuwa kyaukyawa. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana a cikin suratul Baqara, Allah yake cewa walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, karshe Allah yake cewa wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma. Wato ‘yan uwa, Allah madaukakin sarki yake cewa tabbas za mu jarabce ku a wannan rayuwa ta duniya daga nau’i na tsoro, bayan tsoro za ku iya samun kanku a hwari na yunwa da talauci, karshe Allah subhanahu wa ta’ala yake cewa wa bashiri sabiri, ya manzan Allah ka yi albishir ga wanda suka zamanto masu yin haƙuri. Karkashin haka malamai suka ce gabaki ɗayan rayuwa an gina ta a game da yin haƙuri. Don haka idan kai musulmi ne, kai da ka tabbatar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka yarda da Allah shine abin bauta na gaskiya, wajibi ne ka zamanto ka kiyaye dokokin Allah, wajibi ne ka kiyaye dokokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su, wajibi ne ka yi haƙuri game da ƙaddara ta rayuwa wadda Allah maɗaukakin sarki ya ƙadarta ta a kanka. Da haka a nan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana cewa rayuwa gabaki ɗayanta ta ginu a kan jarrabawa da musiba, wanda kuma babu wanda ya isa ya kubce ma wannan jarrabawa ta Allahu subhanahu wa ta'ala. Wata aya Allah ke cewa wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Allah yake cewa wallahi tabbas ya ku al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu jarabce ku, in ji Allah maɗaukakin sarki. Allah yake cewa domin mu tantance tsakaninku su wane ne masu haƙuri, su wane ne masu ƙoƙari, su wane ne za su tabbatar da ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ƙarshe Allah ke cewa wa bashirin sabiri. Don haka ‘yan uwa musulmai, lalle haƙuri yana daga cikin mafi kyawun ɗabi’u wanda ake so ɗan adam ya siffantu da shi. Da za mu duba karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za mu ga annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin mafiya kyawun siffofin shi shine yin haƙuri game da dukkan lamurra. Manzon Allah ya zamanto yana haƙuri da rayuwa. Manzon Allah ya zamanto yana haƙuri wajen isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto yana haƙuri game da wauta ta jahilai, wanda gabaki ɗaya in ka tattara su za ka kiraye su da haƙuri. Allah maɗaukakin sarki yake cewa wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Bal ma za ka ga wata karantarwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuni da ya kai ɗan adam musulmi ka zamanto mai haƙuri a cikin halayenka. Da haka a nan za mu karanto kaɗan daga ayoyi na Alƙur'ani wanda suke kwaɗaitar da mu game da yin haƙuri a addinin musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wani wurin zaka samu Allah yana cewa wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, sai Allah yace lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah maɗaukakin sarki yake cewa wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala takud fi daikin mimma yamkurun. Da haka ‘yan uwa musulmai, wannan kaɗan daga cikin ayoyi na Alƙur'ani masu kwaɗaitarwa game da yin haƙuri. ‘Yan uwa musulmi, ka zamanto mai haƙuri a rayuwarka. Ya ke ‘yan uwa musulma, ki zamanto mai haƙuri a dukkan lamarin rayuwarki, zama da maƙwabta, zama da abokanan zama, zama da abokanan aiki, wallahi gabaki ɗaya yana buƙatar haƙuri. Don haka lokacin da ka siffantu da wannan ɗabi'a ta haƙuri, za ka zamanto mai samun lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da adadi ba. Me Allah ke cewa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah ke cewa bari dai su masu haƙuri ladan su zai zamanto a wurin Allah maɗaukakin sarki lada ne wanda babu lissayi. Kawai zai zamanto ana rubuta musu lada ba tare da an lissawa ba. Shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Inda za mu duba cikin wannan ayoyi masu daraja, Allah yake karantar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan lamarinka ya manzan Allah ka zamanto mai hakuri ya manzan Allah ka mu'amalanci mutane da mu'amala kyaukyawa da siffa ta hakuri Allah yace wasbir wa ma sabruka illa billah ya annabin Allah ka yi hakuri wallahi dukkan hakurin da zaka yi ba dan kowa bane zaka yi hakuri hakurinka zaka yi shi ne dan Allah madaukakin sarki wanda kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zame mana abun koyi kyaukyawa kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ya zame mu abun koyi kyaukyawa game da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah madaukakin sarki ya yabe shi a cikin alqur'ani cewa lalle manzan Allah yana saman halaye mafiya kyau Allah yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim ya manzan Allah kana saman dabi'u da halaye managarta abun koyi dan haka wajibi ne ga dukkan musulmi ya zamanto ya kula da wannan siffa ta yin hakuri ɗan uwa musulmai wanda Allah madaukakin sarki ya kadarta rayuwar shi a cikin mutane dole sai ya zamanto mai hakuri a game da rayuwa cikin mutane manzan Allah yake cewa mutumin da ya zamanto musulmi wanda zai yi hakuri ya garwayu da mutane zai yi hakuri da cutar wasu shi yayi alkhairi da mutumin da ya zamanto musulmi amma kuma ya kaurace ma al'umma saboda kar su cutar da shi saboda ba zai iya hakuri da su ba saboda baya tahammulin dukkan wasu tashin hankali da wahalhalu na rayuwa dan haka anan karantarwa ta addinin musulunci tana karantar da mu wajibi ne mutun ya siffantu da yin hakuri a rayuwar shi idan kai musulmi ne namiji idan ke musulma ce mace addinin ku na addinin musulunci yana karantar da ku yin hakuri a dukkan lamari dan haka anan waɗannan ayoyi da muka karanta anan Allah madaukakin sarki ya dunkule su a cikin alqur'ani yake cewa fasbir li hukmi rabbik ya manzan Allah kayi hakuri game da hukuncin ubangijinka wanda wannan hukunci na ubangiji ya shahi hakuri da dokokin Allah madaukakin sarki umarnin da Allah madaukakin sarki zai shar'anta mana yin sallah da azumi da bayar da zakka kulawa da mahaifa da makamancin haka wallahi duk wata ibada ta addinin musulunci tana buƙatar yin hakuri me Allah madaukakin sarki yake faɗa game da yin sallah Allah yake cewa wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in lalle yin ibada na yin sallah ibada ce wadda take da wahalar gaske tana da tsananin gaske abu ne wanda yake da tashin hankali sai dai wanda suke masu tsoron Allah wanda suka saba da yin wannan ibada ba komai bane a wurin su dan haka ana buƙatar mutun ya zamanto mai hakuri game da dukkan lamarin shi karkashin wannan aya malamai suka ce hakuri game da dokokin Allah hakuri na biyu shine hakuri game da dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya haramta mana shan giya yin ƙarya yin zina da makamancin haka gabaki ɗaya abubuwa ne wanda suke buƙatar hakuri wallahi dole kai a matsayinka na musulmi sai ka rike zuciyarka karka je ka rika aikata saban Allah karka je wa zuciyarka cikin abin da zai sanya ta halaka to idan ka zamanto musulmi mai kiyaye dokokin Allah mai tsare kanka game da dukkan abubuwan da Allah ya haramta ma zuciyarka to wallahi zaka samu babban rabo a wurin Allah madaukakin sarki me Allah yake cewa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa sai Allah yace fa innal jannata hiyal ma'wa amma kaga duk mutumin da yake jin tsoron Allah yana jin tsoron tsayuwa gaban Allah ya hana zuciyar shi game da ƙarya da zinace-zinace da shan giya. Allah yake cewa fa innal jannata hiyal ma'wa, wallahi baya da sakamako face gidan aljanna. Don haka ana so musulmi ya zamanto ya yi haƙuri game da dukkan saɓon Allah, wanda saɓon Allah abu ne wanda yana buƙatar juriya da mallakar zuciya. Mutumin da zai biya ma zuciyar shi, Allah yake cewa innan nafsa la ammaratun bisu, lalle ita zuciya abace wadda take umarni ga saɓon Allah. To duk lokacin da zaka biya ma zuciyarka, ba za ta kai ka ko ina ba face mahallaka. Da haka ana so musulmi ya mallaki zuciyar shi, ya hana ta game da saɓon Allah. Sai abu na uku, malamai suke cewa yana daga cikin nau'i na haƙuri shine ka yi haƙuri da ƙaddara ta Allah maɗaukakin sarki, wadda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddarta maka. Dukkan yanda ka samu kanka a hali na rayuwa, mawadaci ne kai, Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddarta maka talauci, Allah ya baka ɗan ƙanƙanan hali, to ka yi haƙuri da ƙaddara da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddarta maka. Lokacin da Allah zai jarabce ka da wata rashin lahiya da makamancin haka, ana so mutum ya zamanto mai haƙuri, ana so musulmi ya mallaki zuciyar shi, ya zamanto duk abin da zai wari a kan shi ya san da ƙaddara ce Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddarta mishi a rayuwar shi. To ƙarshe sai ka zamanto daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa bashiri sabirin, ka yi bushara game da wanda suke masu haƙuri a rayuwarsu. Bayan haka, ‘yan uwa masu daraja, Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da ladan masu haƙuri a cikin Alƙur'ani. Don haka wannan lada ne wanda ba shi da adadi. Kenan duk mutumin da ya zamanto yana da haƙuri a rayuwar shi, za a cutatar da shi, za a zalumce shi, za a yaudare shi, maƙwabcin shi zai musguna mishi, abokanan aikin shi za a takura mishi da makamancin haka, amma kuma rayuwar shi ta siffantu da haƙuri. Wani ma Allah maɗaukakin sarki zai jarabce shi game da iyallan shi, haka za ka samu wani yana tsananin adawa a tare da kai, to sai ka zamanto mai haƙuri, wanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da haka a cikin Alƙur'ani. Allah yake cewa wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a. Allah yace idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Allah yake cewa wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa zu hazzin azim. Wato duk lokacin da rayuwa ta yi tsanani a tare da kai, duk lokacin da musgunawa ta yi maka yawa, ɗan uwa musulmi ka zamanto mai haƙuri. Sai Allah yake cewa kar ka mayar da mummuna lokacin da za a yi maka abu na ba daidai ba. Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana al-uslubul Qur'ani as-salim, wato ka mayar da kyaukyawa lokacin da aka yi maka mummuna, shine idfa' billati hiya ahsan. Allah yake cewa fa idha allazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Wallahi wanda ya zamanto yana tsananin adawa a tare da kai, ya zage ka amma kuma ya ga ka yi haƙuri, ka faɗa mishi kalima kyaukyawa, ya zalumce ka amma kuma ya ga ka mu'amalance shi mu'amala kyaukyawa tare da haƙuri, ya maka duk wani nau'i na cutarwa amma kuma ya ga ka yi haƙuri, Allah yake cewa wanda ya tabbatar da adawa a tsakanin kai da shi, ƙarshe zai zamanto ka annahu waliyyun hamim, wanda babu masoyi kamar shi a wurinka. Allah yake cewa wa ma yulqaha illa alladhina sabaru, amma kuma ba kowa yake samun wannan siffa kyaukyawa ba, wanda za a cutar da shi, za a musguna mishi, za a zalumce shi amma ya yi haƙuri, Allah ke cewa ba kowa yake samun wannan ba face masu haƙuri. Karshe ya ce wa ma yulqaha illa zu hazzin azim, ba kowa zai samu irin wannan siffa da ɗabi'a ba, face wanda suke masu rabo mai yawan gaske. Allah maɗaukakin sarki ka sanya mu daga cikinsu. ‘Yan uwa musulmai, da za mu duba karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni da yin haƙuri game da dukkan lamari. Manzon Allah ke cewa cikin hadisin Suhayy, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min, yace inna amruhu kulluhu khair wa laysa zalika li ahdin illa lil mu'min, yake cewa in asabatuhu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabatuhu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Wato manzo Allah yake cewa imamakin lamarin mutum musulmi mummuni, yake cewa dukkan lamarin mutum musulmi wanda ya zamanto mummuni, dukkan lamurran shi gabaki ɗaya babu komai face alkhairi. Manzo Allah yake cewa in asabatuhu sarra'u, lokacin da jin daɗi ya same shi, wannan mutumin mummuni zai yi godiya ga Allah ya san ba wayan shi bane da dabarar shi. Manzo Allah yake cewa fa kana khairan lahu, wannan godiya ga Allah zai zamanto shi ne alkhairi a tare da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa in asabatuhu darra, shi mutum mummuni lokacin da wani abu na cutarwa ya same shi, manzo Allah yake cewa sabara, zai yi haƙuri. Fa kana khairan lahu, wannan haƙuri sai zamanto shi ne mafi alkhairi a rayuwar shi. Kaga wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu mahimmancin rayuwa ta mutum musulmi, wanda ya zamanto lokacin da jin daɗi ya same shi zai yi godiya ga Allah, wanda kuma babu abin da zai samu face alkhairin Allah. Allah ke cewa la in shakartum la azidannakum, wallahi idan kun yi godiya ga Allah, Allah ke cewa tabbas zan ƙara muku. Manzo Allah ke cewa alkhairi a cikin rayuwar mutum musulmi lokacin da abu na tsanani da tashin hankali da musiba ya same shi, zai yi haƙuri, wanda kuma wannan haƙuri shi ne alkhairi a tare da shi. Sai ya zamanto daga cikin waɗanda Allah ke cewa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, bari dai Allah maɗaukakin sarki yana cika ladan masu haƙuri ba tare da lissahi ba. Hadisi daga cikin hadisan manzon Allah, ya ƴan uwa masu daraja, wani bawan Allah ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzon Allah ka yi mini wasiyya, kamar yanda hadisin ya tabbata, wato ausini ya rasulullah. Wannan mutumin yake cewa ya manzon Allah ka yi mini wasiyya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya daga baki sai yake ce mishi la taghdab, yana daga cikin wasiyyar da zan yi maka ya kai bawan Allah shine dukkan abin da ya same ka kar ka yi hushi, wato ka yi haƙuri. Wannan bawan Allah sai ya yi mamakin irin magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mishi, kamar dai magana ce el kankanwa faraddada miraran. Sai ya kuma komawa ya manzon Allah ka yi mini wasiyya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taghdab, wato kar ka yi hushi, wato dukkan abin da zai same ka ya kai dan uwa musulmi ka yi haƙuri. Wanda karkashin wannan wasiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu fa'idantu da fa'idodi masu yawan gaske. Mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya nuna mishi a nan, yana so ya karantar da shi rayuwa gabaki ɗaya, mu'amala da mutane ka yi haƙuri, dukkan abin da zai same ka ya kai ɗan uwa musulmi ka yi haƙuri, biyayya ga Ubangijinka ka yi haƙuri, haka game da saɓa ma mahaliccinka ka yi haƙuri. Malamai suka ce dukkan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ƙadarta a rayuwarka ka yi haƙuri. Wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da wannan bawan Allah a cikin wannan hadisi mai falalar gaske. Don haka wasiya daga cikin wasiyoyin manzon Allah yake cewa kar kai hushi, ya ɗan uwa musulmi, ka yi haƙuri cikin dukkan lamarinka. Idan ka yi haƙuri za ka zamanto daga cikin bayin Allah na gari, wanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wal kazimin al ghaiz wal afina anin nas, yana daga cikin bayin Allah managarta. Daga cikin siffofin da zaka gane bayin Allah nagari, Allah yake cewa su ne masu haɗe hushi, wato za su yi haƙuri cikin dukkan rayuwarsu, haka kuma za su zamanto masu afuwa game da mutane. Da haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wasiya kyaukyawa ga wannan bawan Allah. Hadisi daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake cewa laysa shadidu bisura, wato ba a kira da mai ƙarhi a cikin addinin musulunci wanda yake da ƙarhin abinci wanda zai ɗaga mutane ya rika kayar da su a ƙasa, wato ƙarhi na kokowa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innamal shadid, bari dai abinda ake nihi da mai ƙarhi a addinin musulunci, mutum mai kazar-kazar da ƙoƙari, mutumin da ya zamanto mai kuzari a addinin musulunci. Manzo Allah yake cewa man yamliku nafsahu indal ghadab, shine mutumin da zai mallaki zuciyar shi a lokacin hushi, wato shine bawan Allah da zai zamanto mai haƙuri game da dukkan lamarin shi na rayuwa. Za a cutatar da shi amma zai yi haƙuri, za a zage shi yana da halin da zai rama, yana da bakin da zai iya mayarwa, yana da ƙarhin da zai iya rama abinda aka cutatar da shi, amma kuma zai yi haƙuri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan hadisi yake cewa innamal shadid, bari dai abinda ake nihi da mai ƙarhi shine man yamliku nafsahu indal ghadab, shine mutumin da zai mallaki zuciyar shi a lokacin da za ta yi hushi. Karka zamanto mai hushi a cikin jama'a, karka zamanto duk abinda za a yi maka za ka canza mu'amalarka tare da mutane, duk abinda za a yi maka ba za ka yi haƙuri ba, duk abinda zai same ka na rayuwa ba ka da haƙuri. To wannan sai ka zamanto daga cikin bayin Allah wanda Allah maɗaukakin sarki ya zarge su a cikin Alƙur'ani. Don haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da mahimmanci na haƙuri a rayuwa ta musulmi. ‘Yan uwa musulmai, hadisi daga cikin hadisan manzon Allah wanda za mu kawo na ƙarshe, hadisin Anas, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Anas sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake ba da labarin cewa marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda kabarin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huce wajen makabarta sai ya tarar da wata mata tana kuka a daidai wata wani kabai. Faqala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mata, ittaqillaha wasbiri, ya ke baiwa Allah ki yi haƙuri, ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri. Faqalat, sai wannan baiwa Allah take cewa ilaika anni, kai nisa daga gare ni ko ka tahi ka bani wuri. Fa innaka lam tusab bi musibati, ko fa innaka lam tusib bi musibati, kai nisa daga gare ni saboda kai baka samu ba ko baka hwada cikin irin musibar da na hwada ba. Wannan sahabi yake cewa walam ta'rifu, amma kuma bata san ba wane ne wanda yake yi mata wannan magana. Faqila laha, sai aka faɗa mata, innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yake baiwa Allah wannan fa bawan Allah da yake yi miki magana fiyayyen halitta ne annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karshe dai wannan baiwa Allah sai ta jiyo take roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai bata san ba manzon Allah ne ta baiwa manzon Allah hakuri karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya daga baki sai yake ce mata yake baiwa Allah innamas sabru inda sadamatil ula hakuri yana amsa sunan hakuri a lokacin da musiba ta faru a karan hwari wato lokacin da dan uwanki ko ƴar uwarki ta rasu lokacin da aka yi maka mutuwa ko aka yi miki mutuwa ki yi kokarin ki mallaki zuciyarki ki yi hakuri ba sai kin tar da wannan mamaci zuwa makabarta ba har kina koke-koke anan manzo Allah yake cewa innamas sabr bari dai hakuri yana tabbata ya zama hakuri inda sadamatil ula a lokacin da abu ya faru a karan hwari idan haka ya zama ya kamata ki yi hakuri a lokacin nan ne ya kamata ki yi hakuri kar ya zamanto rishin hakuri ya kai ki har kin tafi makabarta kina kuka akan kabarin mamacinki da haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu me shine yin hakuri a lokacin da abu ya same ka a lokacin da abu ya same ki a lokacin da abu ya same mu a gabaki daya ka zamanto mai hakuri kar ka zamanto mai jaje mai kai karan Allah zuwa ga wani Allah duk abin da zai same ka na musiba da tashin hankali ya zamanto baka da mashawarci face ubangijinka to Allah madaukakin sarki zai yayi maka dukkan irin musibar da ta same ka me Allah yake cewa amman yujibul mutarra iza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard wane ne yake yayi tashin hankali a lokacin da tashin hankali ya samu a rayuwar dan adam amsa ita ce babu face Allah madaukakin sarki dan haka anan ana so musulmi ya zamanto mai hakuri musamman a lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarabci wani nashi da rasuwa wanda yana daga cikin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hana irin koke-koke wanda ake hwaduwa ana tashi cikin mutuwa manzo Allah yake cewa akwai wasu abubuwa guda uku yana daga cikin al'adu na jahiliya shine an-niyaha wato kukan mutuwa irin kukan da za a rika bira ana hwadawa ana ya gariga ana cewa na mutu na lalace to wannan haramun ne a addinin musulunci kenan ana so mutun ya zamanto mai hakuri anan ba ina nihin ba mutun ya zamanto baya yin kuka a'a lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarabce ka da rasuwa ko ya jarabce wani naka da rasuwa dole zaka iya yin kuka amma kuma ana so mutun yayi hakuri kar ya zamanto yana fadar maganganu wanda ba su dace ba ko mutun ya zamanto yana yaga riga ya rika daukan kasa yana zubawa a jikin shi manzo Allah yana cewa wannan yana daga cikin al'adu na jahiliya dan haka anan manzo Allah yake cewa lalle hakuri yana amsa sunan hakuri a lokacin da abu ya afku a karan hwari yana da abin da ya same ka kai hakuri duk lokacin da wani tashi hankali ya faru ka zamanto mai juriya da hakuri ka mallaki zuciyarka lokacin da hushi ya tabbata a gare ka kar ka zamanto mai bacin rai da zage-zage to idan kai haka ka siffantu da halaye mafiya kyawu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda idan da za mu duba karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah an cutatar da shi da duk wani nau'i na cutarwa an zage shi an ƙaryata shi, manzan nan an ce shi ne wanda yake kawo asatirul awwalin, wato alƙur'anin da yake kawo wata tsiniya ce ta mutan warko. Akwai wanda sai sun kalli manzan Allah su ce, ya manzan Allah, lalle kai wannan annabin maƙaryaci ne, amma kuma gabaki ɗayan irin cutarwar da aka yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai haƙuri, wanda kuma ƙarƙashin wannan haƙuri ya ribatu da diyawa daga cikin zukatan mutanen da suka cutatar da shi. Da haka ɗan uwa musulmi, ina yi maka nasiha, ka zamanto mai haƙuri a unguwarku, ya ke baiwa Allah ki zamanto mai haƙuri a tare da wanda kuke mu'amala tare da su, karki zamanto ana siffanta ki da rashin haƙuri, ko kuma karka zamanto ana siffanta ka da rashin haƙuri. Menene anhwanin rashin haƙuri a rayuwar duniya? Za ka zamanto ka saba da duk mutumin da yake tare da kai. Na haka rayuwa ana gina ta ne da yin haƙuri, wannan haƙuri zai baka sakamako kyaukyawa a wurin Allah da ya halitte ka, Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka anan, wannan kaɗan daga cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da yin haƙuri a rayuwa ta ɗan adam. Da haka ƴan uwa musulmai, kamar yadda muka yi bayani a ƙarƙashin wannan shiri namu na addini wal akhlaq, lalle yana daga cikin mafiya kyawo na siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine yin haƙuri. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, duk mutumin da na jarabce shi da wata ni'ima daga cikin ni'imomi, sai ya yi haƙuri game da wannan ni'ima da na jarabce shi. Manzo Allah yake cewa, ba shi da lada mafi ɗaukaka wanda ya wuce in ba shi gidan aljanna. Da haka ƴan uwa musulmai, wajibi ne mutum musulmi ya zamanto ya siffantu da wannan siffa. Kaɗan daga cikin maganganu na malamai game da yin haƙuri. Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa, ala inna sabra min al-iman bi manzilatir ra's min al-jasad. Ku saurara da kyau, lalle yin haƙuri a cikin rayuwa ta mutum mummuni. A rayuwarka ta addini, haƙuri yana da matsayin gaske, yanda ka san matsayin kai ne a gangar jiki na ɗan adam. Wannan sahabi, Allah ji kanshi da rahama, yake cewa, fa iza quti'a ar-ra's ba'da al-jasad, duk lokacin da aka yanke kai na ɗan adam, to gabaki ɗayan gangar jikin shi ya lalace. To dan haka, duk lokacin da aka rasa haƙuri a rayuwarka, aka rasa haƙuri a rayuwarki, to rayuwarka ba ta da amfani. Summa rafa'a sautahu, sai wannan sahabi radiyallahu anhu ya ɗaga muryar shi yake cewa, ala ku saurara, innahu la imana liman la sabra lahu, wallahi babu imani ga duk mutumin da ba shi da haƙuri. Ku duba ku gani, ƴan uwa musulmai, duk mutumin da ya zamanto ba shi da haƙuri, in ma haƙuri game da umarnin Allah, in ma haƙuri game da saɓon Allah, in ma haƙuri game da abin da ya shahi rayuwar duniya, wannan sahabi yake cewa, wallahi babu imani ga duk mutumin da ya zamanto ba shi da haƙuri. Umar ibn al-Abdulaziz wani lokaci yana saman mimbari, yana khutuba, yake cewa, ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'adahu makanu man taza'a minhu sabar illa ma kana ma'awadahu khayran mimman taza'a minhu ثم قرأ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عمر ابن عبد العزيز wani lokaci yana saman khutuba yake cewa, wallahi babu wata ni'ima wadda Allah madaukakin sarki zai taimaki bawan shi da ita, sai Allah madaukakin sarki ya cire wannan ni'ima wadda ya tabbatar ga bawa. sayace fa'adahu makana man taza'a minhu sabar. Allah madaukakin sarki ya maye ma wannan bawa a wurin da ya cire mishi wannan ni'ima, sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar mishi da yin hakuri. Wato misali, mutum ne Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya, karshe Allah madaukakin sarki sai ya amshe wannan dukiya, amma kuma wurin wannan dukiya sai Allah ya bashi hakuri. Wannan bawan Allah yake cewa illa kana ma'awadahu khairan mimman taza'a minhu, face abinda Allah madaukakin sarki ya maye mishi sai ya hiye mishi alkhairi a rayuwar shi. Summa qara'a, sai ya karanta wata aya mai girma a cikin Alkur'ani, yake cewa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, bari dai Allah madaukakin sarki yana tabbatar da ladan masu hakuri ba tare da hisabi ba, wato ba tare da lissahi ba. Kenan duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi wata ni'ima, Allah ya bashi wani alkhairi, karshe sai Allah ya amshe wannan alkhairin da ya bashi, amma kuma maimakon wannan abin da ya amshe sai Allah madaukakin sarki ya bashi hakuri. Idan dai har yayi hakuri dan Allah, ya nemi sakamakon Allah a cikin wannan haƙurin nashi, to tabbas Allah madaukakin sarki zai tabbatar mishi da lada wanda babu adadi. Don haka duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da duk wani nau'i na rayuwa, in ma menene a rayuwar duniya ka same shi ka rasa shi, to idan Allah madaukakin sarki ya baka hakuri da dangana sai ka gode ma Allah, sai zamanto ka nemi lada a wurin Allah madaukakin sarki, karshe Allah madaukakin sarki zai sanya ka daga cikin bayin Allah na gari, ya tabbatar da ladanka ba tare da lissahi ba. Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu daga cikin bayin Allah masu hakuri. Ibrahim At-Taimi yake cewa ma min abdin wahaba Allahu lahu sabran alal aza, wallahi babu wani bawa wanda Allah madaukakin sarki zai bashi kyauta hakuri game da cutarwa. Matar shi za ta cutar da shi amma zai yi hakuri, makwabcin shi zai rika cutar da shi da duk wani nau'i na cutarwa, maganganu ne zai yi amfani da damar da Allah ya bashi domin ya cutar da shi, amma kuma wannan makwabci zai yi hakuri. Wannan bawan Allah yake cewa wa sabran alal bala, babu wani bawa wanda Allah madaukakin sarki zai bashi hakuri game da dukkan bala'i da jarabawa wadda Allah madaukakin sarki zai tabbatar da shi. Sai yace wa sabran alal masa'ib, da kuma hakuri da musibu na rayuwar duniya, yau abu kaza ya same ka, gobe kaza ya same ka, ji ba Allah ya jarabce ka da kaza, ka rasa lahiya ka rasa arziki, karshe yake cewa illa wa qad utiya afdala ma utiyahu ahad, to wallahi Allah madaukakin sarki ya bashi sama da abinda Allah madaukakin sarki yayi kyauta da shi a rayuwar dan adam. Badal iman, bayan imani, me yake so ya nuna mana anan? Babu wani abin da ya kai yin hakuri a rayuwa ta dan adam bayan kai imani, shine mutun ya zamanto yana hakuri da musibu, mutun ya zamanto yana hakuri da cutarwa, mutum ya zamanto yana haƙuri da dukkan abin da zai same shi na rayuwar duniya, to wannan kyauta ce ta musamman daga Allah madaukakin sarki. Don haka dan uwa musulmi, ka zamanto mai haƙuri a dukkan rayuwarka. Dan uwa musulmi, ka zamanto ka siffantu da yin haƙuri cikin dukkan lamarinka. Idan Allah madaukakin sarki ya yalwata ma rayuwarka, ka zamanto mai hakuri game da dukkan nau'i na saban Allah. idan Allah madaukakin sarki ya kadarta ka daga cikin bayin Allah wanda ba su da hali, to kayi hakuri ka sabbara zuciyarka, kar ya zamanto kana hwadi ka tashi, ka cucuwa ne, ka zalumcuwa ne, yake haram nan, yake halak nan, domin ka tara kayi arziki. To ana so musulmi ya zamanto mai hakuri game da abin da Allah madaukakin sarki ya kadarta mishi a rayuwar shi. Wallahi duk yanda zaka zalunci ƴan uwanka, duk yanda zaka rika haba-haba da dukiyar mutane, ba komai ba zaka iya samu a rayuwa face abin da Allah ya kadarta maka. An tambaye ɗaya daga cikin magabata cewa ya kai bawan Allah yaya aka ga baka kokari da kazar-kazar wajen nema, baka hwadi ka tashi wajen samun neman duniya. Da ya daga baki yake cewa araftu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fa sabartu. Wallahi na san lalle abinda Allah madaukakin sarki ya kadarta a rayuwata, abinda yake rabona ne tabbas zai same ni, kuma babu wanda ya isa ya ci wannan rabon da Allah ya kadarta mini. Yake cewa fasabartu, sai na ba zuciyata haƙuri, ba zan zalumci wani ba, ba zan ha'inci wani ba, ba zan ci kuɗin wani ba, na ba zuciyata haƙuri na zamna inda Allah maɗaukakin sarki ya zamnar da ni. Da haka ake so bawan Allah musulmi ya zamanto ya siffantu da irin wannan siffa ta haƙuri. ‘Yan uwa musulmai, abu na ƙarshe ganin cewa lokacin yana hararar mu, wasu abubuwa ne wanda za su taimaki mutum musulmi game da yin haƙuri a rayuwar shi. A gulguje abu na farko, malamai suke cewa dabtun nafsi anidaja wal jaza inda hululul masa'ib wa masul al-makari. Wato mutum ya mallaki zuciyar shi game da gazawa ko kuma yawan jaje a lokacin da musiba ta samu, ko kuma duk lokacin da wani abu na tashin hankali ya same ka, ka yi ƙoƙari ka mallaki zuciyarka, ka zamanto kana sanya ma zuciyarka ruwan sanyi, sai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da haƙuri a zuciyarka. Amma kuma duk lokacin da abu ya same ka, za ka zamanto mai jaje, duk inda ka je ka zamna, wallahi abu kaza ya same ni, wallahi abu kaza ya faru da ni, to ƙarshe za ka zamanto daga cikin bayin Allah marasa haƙuri. Abu na biyu, malamai suke cewa dabtun nafsi anil ajala warru'unati lada tahqiqi matlabin minal matalib. Ana so mutum ya mallaki zuciyar shi, ya rirrike ta game da gaugawa wajen neman abin da ake neman rayuwar duniya. Sana'a ce kake ko kasuwanci, kar ka zamanto mai haba-haba wajen ka tara arziki, ka yi haƙuri iya inda Allah maɗaukakin sarki ya ajiye ka. Yau da gobe iya gwalgwadon haƙurinka, Allah maɗaukakin sarki zai tabbatar da arzikin da ya rubuta a tare da kai. Mai Hausawa suke cewa zahin nema bai kawo samu, don haka ana so mutum ya zamanto mai haƙuri game da abin da ya shahi neman rayuwar duniya. Kar ka zamanto mai cin haram, mai ƙoƙarin zaluntar mutane domin tara duniya. Abu na uku na ƙarshe, malamai suke cewa dabtun nafsi anil ghadab wa taishu lada muthirati awamil ghadab fi nafs. Ana so mutum musulmi ya zamanto yana sanya ma zuciyar shi ruwan sanyi game da yawan hushi, dukkan abin da ya bujuro maka na hushi da tashin hankali, sai ka yi haƙuri ka sanya ma zuciyarka sanyi. Duk wani abu na tsanani idan ya same ka, sai ka saba ma zuciyarka haƙuri. To idan ka saba da haka, ƙarshe rayuwarka za ta tabbata daga cikin bayin Allah masu yin haƙuri. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin bayin Allah masu yin hakuri. Allah madaukakin sarki ka ɗabi'antar da mu game da wannan siffa mafi kyawo ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan uwa masu daraja, ana nuna mana lokaci yayi, abinda muka gabatar na alkhairi Allah madaukakin sarki ya bamu lada, kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.